Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Makiri. Babban wakilin Iran a tattaunawar ceto yarjejeniyar nukuliya ya faɗa a jiya Asabar cewa ana samun nasara, amma har yanzu da sauran rina a kaba kafin a kai ga cimma yarjejeniyar. Iran da manyan kasashen duniya sun soma tattaunawa a Vienna a farkon wannan wata domin farfado da yarjejeniyar nukuliyar shekarar 2015, shirin da Amurka ta yi watsi da shi. An fara samun sabuwar fahimta kana ana cimma matsaya guda tsakanin bangarorin domin cimma manufa ɗaya, inji wakilin Iran Abbas Arkaci yana faɗa wa ma'aikatan yaɗa labaran ƙasa. Amma ya ce aiki da ya rage a gaba yana da wahalan gaske, kuma akwai rashin fahimta da dama. Wakilin China a tattaunawar ya ce ɗayan ɓangaren yarjejeniyar shekarar 2015 ya amince da gaggauta yunkurin warware batutuwa kamar tsage takunkumi da Amurka ta kakaba wa Tehran, kana Iran kuma ta fara ɗaukar matakan mutunta yarjejeniyar. Hukumar tsaro Rasha ta ce ta kama wasu 'yan ƙasar Belarus guda biyu da ta ce suna yunkurin juyin mulki su hambarar da gwamnatin Belarus, kana su kashe shugaban ƙasar mai mulkin kama karya Alexander Lukashenko. Daya a cikin mutanen biyu mai suna Alexander Fedota, tsohon mai magana da yawun Lukashenko ne yayin da aka fara zaɓensa a shekara 1994, amma daga bisani ya koma jam'iyyar adawa. Dayan kuwa lauya ne Yusra Yankovic, ɗan ƙasa biyu da suka haɗa da Belarus da kuma Amurka. Ma'aikatar tsaron tarayya ta faɗa a jiya Asabar cewa an miƙa mutanen biyu ga ƙasar Belarus. Ma'aikatar tsaron Belarus ita ce ta tsegunta wa hukumomin Rasha dangane da labarin mutanen biyu da kuma yunkurin da suke yi. Hukumar tsaron ta Rasha ta ce mutanen biyu da ake tuhuma sun shiga Moscow ne domin ganawa da wasu kusoshin Belarus masu ra'ayin adawa, wanda suka faɗa wa cewa samun nasara aiwatar da juyin mulki zai bada nasaran kawar da baki ɗan shugabannin ƙasar. A hali da ake ci kuma ƙasar jamhuriyar Czech ta kori jami'an diplomasiyyar Rasha guda 18 a kan zaton cewa ma'aikatan leƙen asirin Rasha tana da hannu a cikin fashewar harsashai a shekarar 2014, inji Prime Minister Andrej Babis da kuma Ministan Harkokin Wajen Belarus Jan Hamacek a jiya Asabar. A wata majiyar diplomasiyya da kamfanin dillancin labarai Interfax ya gano na nuni da cewa koren jami'an diplomasiyyar Rasha ka iya sa Rasha ta rufe ofishin jakadancin Czech Republic a birnin Moscow. Akwai tabbaci da ke nuna cewa jami'an leƙen asirin Rasha suna da hannu a cikin fashewar harsashen a wani gidan ajiyar kaya da ke yankin Verbatis, inji Babis a wani jawabinsa da aka nuno kai tsaye ta gidan talabijin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A mayar da wata mace da ta yi zaman gidan yari a Amurka tsawon shekaru 10 saboda ƙarya da ta yi a rawar da ta taka a kisan kare dangi a shekarar 1994 a Rwanda, yayin neman izinin zama ba Amurka, kana ba ta yi nasara ba a sabon shari'a da ta buƙaci. An tuhumi Beatrice Muyeyenzi, kana aka yanke mata hukunci a shekarar 2013 a jihar New Hampshire ta Amurka. Ta yi zaman gidan kaso tsawon shekaru 10 a jihar Alabama, kana aka maida ita ƙasarta. Ta yi rashin nasara a kotu ne a cikin watan Maris, lokacin da wata kotun ɗaukar ƙara ta gunduma a Amurka ta riko da hukuncin alƙalin tarayya wanda ya watsi da buƙatar da ta shiga ta ƙalubalantar hukuncin farko wanda kwamitin masu shari'a suka yanke a kotun tarayya a New Hampshire. Masu shigar da ƙara a Amurka sun ce Muyeyenzi ba ta da hurumin neman sabuwar shari'a saboda batun nata bai canza zani ba, abu ɗaya ne zai ci gaba da tasowa akan wannan batu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da shigowa gauran VOA. A yau muna dauke da sabon shiri da zai duba kalubalen fatauci daga arewa zuwa kudancin Najeriya, wanda a kwanakin baya har ɗan kasuwa suka shiga yajin aikin kai kayan abinci zuwa kudu. Abokin aiki na Nasiru Adamu Hikaya zai gabatar da manyan baki da ke gauran a yau.
Daga farko bari ni gabatarwa a gurguje na waɗanda suke kan babban teburi, waɗanda na farko shine Dr. Garba Abari, shine a farko wanda kuma shine babban director na hukumar nan ta wayar da kan jama'a ta kasa, wato NOAA, National Orientation Agency. Dokta, barka da zuwa wannan zaure.
Barka.
Wannan shine karo na farko da dokta yake shigowa wannan zaure, amma dama mutumin sashen Hausa na muryar Amurka ne, wanda duk lokacin da aka same shi yakan yi iya kokarin sa ya zo. Har ma nayi gulman sa nace to babban bako fa bai iso ba, amma yadda aka san shi yana iso akai sai gashi nan. To abun ya min dadi ainihin dokta, mun yi murna kware. Sannan sai wanda yake kusa da shi shine Alhaji Haruna Muhammad Ilyasu, wanda shine sakataren kudi na manoman sarrafa dankalin Hausa da na Turawa na Najeriya, kuma mamba a haɗaɗɗiyar kungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi ta Najeriya. Alhaji Haruna, barka da zuwa wannan zaure. Kazalika sai kuma gallabi tsakanin zauna ita ce wato Madam Christy Danfulani Sunkur, shugabar kungiyar manoma masu sarrafa dankalin Hausa da na Turawa ta Najeriya gaba daya. Wannan mukamin nata duk wanda ya samu yana cin dankali da albarkacin ta ne kenan. Muna miki barka da zuwa wannan zaure, mun yi murna. To sai kuma shi gaba daya gungurungum shugaban waɗannan fatake, wato haɗaɗɗiyar kungiyar, duk wata kungiya sun haɗe a gude sun kafa kungiya guda. To shi yasa ake kira kalmar amalgamated, wato haɗaɗɗiyar kungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi ta Najeriya, Comrade Muhammad Tahir, ko kuma Dr. Muhammad Tahir, duka sunan sai. Dokta, barka da isuwa wannan zaure. Sannan yan kaɗan daga cikin mutanen da suke wannan zaure akwai Alhaji Adamu Hassan, wanda shine mataimakin shugaban kungiyar yan kasuwa ta arewacin Najeriya na ƙasa baki ɗaya. Alhaji Adamu, barka da shigowa. To sai kuma sauran membobi, ina jin muna da Abdullahi Garba, wanda memba ne a haɗakar kungiyoyin fataki. Abdullahi Garba, alaikum salam. Sai Umar Abdullahi Mai Dawa, mutumin kuntuwa ne wanda shi ma memba ne, alaikum salam. Sannan sai muna da ambasada gaba ɗaya Abdul Ismail Basakwaci, wanda memba ne a wannan haɗaɗɗiyar kungiyar, alaikum salam. Barka da zuwa Basakwaci. Aka ce Zakwatawa na shehu don gaskiya an ka san ku ba. To sai Sunusi Lawal Mai Iyali, shine a kusa da ni kenan, shine shugaban haɗakar kungiyoyin fatake ta Najeriya reshen jihar Katsina. Sai Ahmad Turaki Kaka, wanda shi kuma ba mu san ma wani suna za mu sa masa ba, yana yin abubuwa da yawa. Yawwa, to shi masu harkokin fina-finai a arewacin Najeriya. Muna da 'yan kungiyar magota kafafen labaru a ƙarƙashin jagorancin Buhari Yunusa Kumu, da ga shi ɗaya daga manyan 'yan kungiyar Yahu Yakubu Yobe, da sauran membobin kungiyar. Ina ga wasu dama sun saba zuwa. To wanda dai ban gabatar ba, ina jin abinda muke so insha Allah duk wanda zai yi magana sai ya gabatar da kansa a takaice sai ya yi magana. Wace take gefe na jagorar wannan ofishi na muryar Amurka, Madina Dauda na Dabo. Sai ni Nasiru Adamu Hikaya sunana, muna tare da sauran ma'aikatan muryar Amurka da suka hada da Salihu Awolu. Salihu shine wanda yake sarrafa na'urar kamera, sai kuma mai kula da ɗakin shirye-shirye na wannan ofishi, wato Benjamin Ogagawan, Halima Abrao, sai Aisha Mu'azu, sai Tiamsi Hamza Ibrahim. In Allah da za mu ji waɗannan abubuwa, kuma taron nan ina ji a raina zai yi tasiri ainu ya kawo maslaha abinda ake so Najeriya ta cigaba da kasancewa ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. Kuma sannan duk masu kawo Najeriya fitina ya kamata a hana su, a ja hankalinsu su daina, su bar Najeriya ta zauna lafiya. To za mu ba wa ita Hajiya Madina Dauda za ta fara gabatarwa.
To kafin mu fara har da kai ga miƙa wa Comrade Muhammad Tahir wannan na'ura ta magana, abin da ya kamata mu yi la'akari da shi a wannan ƙasa tamu, wato akwai muhimmancin haɗin kan al'umma. Da can Najeriya ba haka muke ba, ba wanda ike tunanin yau ba zai iya barin arewa ya tafi kudu ko ga kasuwanci ko dan zama ko dan wani mu'amala tare da ƴan uwansa ƴan kudu ba ko ɗan yammacin Najeriya nan ba ko ina ƙasa ɗaya al'umma ɗaya muke a da to wai yau menene ya kawo mu ga wannan hali da muke ciki me ya faru da har kawunan mu suka rarrabe muka zama akwai bambanci tsakanin mu ko na bangaranci ko ta addini ko duk wani abu da kake tsammani har ya kai ga a yau din nan waɗanda ke fataucin kayan abinci da dabbobi zuwa kudancin wannan ƙasa suka yi tunanin shiga yajin aiki to muna kokari da yau mu warware zare da abawa na wannan batu mu ga yadda zamu kawo ƙarshen abin shin akwai inda laifi yake in akwai waɗanda ya kamata su wayar mana da kai na bangaren wayar da kan al'umma inda kenan Dr. Garba Abari zai iya cewa wani abu mu ji shin wani kokari su suke yi to kafin nan duk da cewa an janye yajin aikin nan muna tare da Comrade Muhammad Tahir wanda shine shugaban haddadiyar kungiyar masu fataucin abinci da dabbobi zuwa kudancin wannan Najeriya to Comrade muna so mu ji daga gare ka menene abin da ya kawo mu ga wannan hali da muke ciki a yau
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim an tambaye ni akan cewa dalilan mene yasa mu har muka yajin aiki to dalilan suna da yawa amma zan faɗi kaɗan daga cikin su na farko dai mu ƴan Najeriya ne muna da dama da zamu zauna a cikin Najeriya nan a ko ina kamar inda dokan ƙasa na Federal Republic of Nigeria Constitution ya ambata amma wani lokaci bamu da wani yanci a wani wuri musamman kamar yankin South da Southeast da kuma nan kasan Southwest wannan abu yana bamu takaici alhali nan muna zaune da kowa lafiya kalau anan arewa na biyu sa shine an yi wa al'ummar mu kisan gilla a rikicin SARS wannan abu an ce SARS ne ba a so wani bangare na yan sanda kuma General Muhammadu Buhari ya yi kansilin na wannan atake to tunda abinda ake cewa ba a so shugaban kasa ya ce an soke wannan to me ya saura an banda zama lafiya amma kuma sai aka bi mutanen mu aka dinga yi musu kisan gilla a South da Southeast da kuma Southwest tun daga wannan lokaci babu wani shugaba daga kasan yankin Yarbawa ko kuma daga nan South East wanda yake abin nan bai daidai ba ko kuma ku da aka yi a wannan ta'annati ku yi hakuri ba wanda yake mana daga arewacin ma kowa ya ja bakin sa yayi gum an kone mana dukiya da shaguna da motoci wanda asaran nan ba zai iya misaltuwa wajen saboda har yanzu akwai ƴan uwanmu wanda bamu gansu ba ko gawansu bamu gani ba na ukun shi kasar sai ta zama kaman kasa ce daban ko kasa biyu ko yayi yanayin da inda ba zan iya fassara shi ba amma da a ce Najeriya ta amsa sunan Najeriya wanda kowane yanki zai amsa sunan Najeriya ba za a yi mana haka ba abubuwan da yasa na kawo wannan tunani na kuma shine misali daga Maiduguri zuwa Lagos daga Katsina zuwa Lagos daga Sokoto zuwa Lagos idan ka biya harajin ka na local government da state government ka biya aka baka muma farming din dabbobi na baka muma farming na veterinarian to daga wannan wurin ba wanda zai sake taba ka sai ka je Lagos wannan kuma akwai wasu dalilai wanda muka samu saukin wannan a ƴan shekaru na baya wato daga 2009 zuwa 2010 wanda rashin bin dokan kotu ta kai mu ga makamancin irin wannan yajin aiki na yanzu amma lokacin fashola shine yake gwamnati ya kira mu yace me dalilai muka zo muka bayyana masa dalilai akan cewa ana cutar da mu akan kasuwancin mu saboda haka idan ba za a bi dokan kotu ba to kaga ne ba za mu iya biya ba to amma maimakon mu dauki doka a hannu sai muka yi amfani da makamin da yake hannun mu shine dukiyar mu sai muka ce ba za mu kai ko ina ba kamar inda muka yi a yau ya kasance daga Adamawa idan zaka je kamar South ko Southeast in ka dauka kamar daga Adamawa maimakon ka je ta Taraba Benue Cross River Ebonyi Abia Imo ka je Port Harcourt ko kuma ka je Bayelsa to sai ka rike kudi naira 450 zuwa naira 500 kafin ka isa wannan guri wannan kuma hukumomin can da gwamnatin can sun bada komar su akan cewa lalle maimakon dokan kasa ta yi aiki sai aka bar mu akan cewa lalle sai sun tatsi mana jari sun raba mu da arzikin mu wannan kudi kuma muna tsammanin baya shiga aljihun gwamnati wannan abu ya ba mu takaici wanda ya zama to in ka dauko shanin ma sai ka biyo ta gurure ta Norman ka zo Gombe ka zo Wudul ko Azare kafin dabbobi sun gaje ka sauke su huta bayan kwana 1 kwana 2 tukuna ka sake loda ka bi ta Kano Kaduna Niger, Abuja, Kogi, Edo Delta, Anambra, Imo tukuna gaje Port Harcourt. Tafiyar da bai wuce awa 24 ya kai ka ba. Yanzu ina daukar mu tafiyar na kwana 4. Wannan yayi mana ciwo. Bayan nan kuma sai ga wannan rikicin insas, rikicin sasa. Aka zo aka farma mutanen mu aka kone mana kasuwa da dukiyar mu gaba daya aka dinga mana kisan gilla daya bayan daya. Wannan na kasan bai ishe su suka dinga bin al'ummar mu gida-gida suna kashewa. Nan ma na gida-gidan bai sai suka zo suka yi road blood a hanyar express na Ibadan zuwa Akinyele. Duk wani dan arewa idan zai je can a sauke shi a kashe shi ko kuma daga can zai zo arewa a sauke shi a kashe shi. Wannan abu ya ba mu takaici. Kamar inda na faɗa na insas ba wanda yake mana sannu ba wanda yake mana kala. Mun rubuta takardu tun daga fadar shugaban kasa mun isar da majalisar dokoki da majalisar dattawa da general na yan sanda da director na SS da chief of army staff da commander na civil defense da chairman na gwamnonin Najeriya gaba da kuma chairman na arewacin gwamnonin Najeriya jihohi 19. Mun rubutawa duk wayannan kata general Yakubu ga wanda general Babangida da Abdulsalam Abubakar da Gulla Jonathan duk wayannan shugabannin kasar nan mun rubuta musu amma kamar an shuka dusa ba mu da wata mafita babu abin da zamu yi shine sai muka yanke hukunci akan ceto wayannan fatun da ya zama ta kowa ya ki sauraron mu kar mu dauki ramuwar gayya a wayannan al'umma mu tun da yan uwan mu ne yan Najeriya mu yi maintaining na zaman lafiya amma me zamu yi a mu rike kayan nan namu kar mu yi fataucin sa ko ina maimakon mu kai a kashe mu garan mu tsaye da shi anan mu ci da iyalan mu ko a saurare mu wannan dalili shine muka shiga wannan yakin aiki kuma duk da yardan ciyamomin mu na masu fataucin dabbobi da kayan abinci da ko wanda muke tarayya da su na rayuwar su kungiyoyi daban-daban wanda abin nan su ma ya musu zafi to wannan kadan daga cikin abin da ya kai mu ga wannan yakin aiki ban sani ba ko ina ko wani tambaya da za a yi mai wannan shine musabbabi in an dawo dalilin me yasa muka janye kuma zan yi muku bayani
me ne dalilin da yasa kuka janye wannan yakin aiki
to dalilin da yasa muka janye yakin aiki mu dai masu biyayya ga ne ga dokan kasa da kuma gwamnatin mu da kuma shugabannin mu na gargajiya da sauran duk wani mai matsayi wanda ya zama ta yake da matsayi a kasar nan mu masu biyayya ne gare shi to dalilin da yasa muka janye wannan yakin aiki shine an kira mu daga wurare daban-daban amma ba wanda ya kira muka zauna da shi ido da ido sai gwamnatin jihar Kogi shi ya kira mu akan cewa General Muhammadu Buhari shugaban kasa ya wakilta shi akan cewa zai same mu a samu maslaha kuma director na SS kuma ya kira mu ya roke mu akan cewa a samu maslaha mun ce za a yi maslaha amma sai da wasu sharuɗa to mun yadda akan cewa idan har ya zamanto za a tattauna fa to sai da muka hadu gaba ɗaya muka shiga wannan yajin aiki saboda haka idan har da gaske yake za mu gayyato ciyamomin mu na jihohi na Najeriya gaba ɗaya masu fataucin kaya daban-daban wannan abin da ya karanta mana ya karanta a gaban wayannan al'umma idan har abin da maka sharaɗanta ko muka gitta musu a zaman sharaɗi in sun yadda kaga da yardan kowa tukuna mu janye wannan yajin aiki in kuma abin bai gamsar da mu ba kuma za mu ci gaba da yajin aiki to kuma ya yarda na kira shugaban kungiyoyin na Najeriya gaba daya mun zo mu yi taro da shi gwamnatin jihar Kogi da kuma wakilcin gwamnonin jihohin yamma kenan wato Femi Fani Kayode shi ma kuma kwanansa uku yana roƙon shi Yahaya Bello akan cewa don Allah a lallabe mu dai a janye wannan yajin aiki an wakilto da shi to duk jama'a mu gaba ɗaya mun kira su an zo ayi wannan bayanai kuma sharuɗan da muka gitta musu sun yadda akan cewa za a je a samu shugaban kasa a bayyana masa shi darajar na SS shi ma yake zai je bayyana masa shi ma Yahaya Bello gwamnatin jihar Kogi ce zai je bayyana shugaban kasa insha Allah za a kawo ƙarshen wannan to wayannan sharuɗoɗin shine dole ne ya kamata ya zamanto a duk ɗan Najeriya kare zamanto ya fi doka a Najeriya nan wanda suka aikata wayannan laifuka to a nemo a kama su don saboda a hukunta su sharuɗin na biyu shine a bar mu da walwalan kasuwancin mu na ukun shi kuma dole ne a bar mu a duk inda ya zama ta za mu zauna a Najeriya kowa yana da yanci mu zauna ko ina ba tare da ana cewa mu tashi mu bar wurin wanda yake a Papaland ba sannan kuma a biya mu diyan barnar da aka yi mana a insas da kuma sasa dukiyar mu da aka bata da gidaje da kone-kone da aka yi da motocin mu a biya mu compensation tukunna sannan kuma a cire wayansu duk shingaye wanda ya zama to yake tarniki akan kasuwanci wanda ya zama to nan zaka tafi furi amma idan zaka je kuma kamar zaka shiga wata kasa ya zama to kasan ta zama bai daya an an yadda da wayannan sharuɗa za mu janye na dan lokaci mu dan ja baya mu ga cika alƙawari idan an cika mana alƙawari wallahi alhamdu idan kuma ba a cika alkawari ba kai mana walawala to muna nan hada bakan mu. Wannan shine abin da muka rabu da shi, kuma ya ji ya ga shugaban kasa ya dauke mu zuwa can bila mu hadu da shi cewa ustaz yayi alkawari cewa insha Allah wannan alkawari shugaban kasa zai cika shi. Mu kuma muka janye dan biyayya ga shugaban kasan mu da kuma shi wanda shugaban kasa ya wakilta Yahaya Bello gwamnatin jihar Kogi. Wayannan sune dalilan janyewa.
Da wannan bayani na shugaban haddadiyar kungiyar masu fitocin kayan abinci da dabbobi ta Najeriya, Comrade Muhammad Tahir, zamu dace aya a yau. Sai na kon gobe idan Allah ya kai mu zamu dora. Madadin Dr. Garba Abadi, shugaban hukumar wayar kan al'umma ta kasa, da Dr. Muhammad Tahir na kungiyar Amalgamated, da shugabar kungiyar manoma da masu sarrafa dankali ta kasa, Madam Kristi Dan Fulani Sunkur, da duk sauran baki da suka halarci zaman zauren. Ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe. Mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau ma dai shirin namu na rayuwar binne, muna tare da wani malami ne mai sana'ar saida kifi. To yau shine babban bakon namu da zamu zanta da shi.
To malam, ko zaka gabatar da kanka?
To ina gabatar da kaina gaskiya. Ga munan
menene sunanka?
Sunana Awal Sani.
To malam Awal, kai mutumin wani gari ne?
Ina Kebbi local gari.
Kai mutumin
nan Kebbi karma kuma Gulende.
To malam, gashi nan naga kaman anan kana sana'ar saida bushashen kifi ne haka ko? To malam, yanzu kaman a misali wannan, yanzu wannan kifi haka, wannan kaman ya kai nawa zaka siyar mu
da shi? Mun sai da shi kimanin
naira 2000. Ku nawa kaman nawa kake sai da shi kake?
Naira 2000.
Naira 2000, wannan shine gaskiyar sa wannan?
Eh, haka ka sai.
To wannan fa,
wannan mun sai kimanin 2000.
Naira 2000. To na kasan nan fa
kuma 2000 ne fa, shi ne da wannan.
To amma yanzu a misali ina da kaman naira 2000 haka, zan iya samun kifi bushashiya nan
su sai fa
ko 500 ma haka?
Kware su sai ana samu.
To ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kaman ka dade kana yin ta ne?
Ai gaskiya ban dade ba, saboda nazo nan dai ina laboranci. Yau da gobe da gobe ne ga dai ai nauyi na sauka kai na, ni ma ina da iyalai. Sai kawai ni tunani a kana sai su nin ne sana'a kifi. Yanzu shekara ta 2 na shiga ta 3.
Ka ce to da kana sana'ar laboranci, kaman wani sana'a kenan ta laboranci?
Wai ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin Turawa. To yau da gobe da gobe sai ni tunanta ai ni ma kamata in bude kasuwanci, zan ci gaba ake nema. To dan haka shine na fara wannan sana'a ta kifi.
To menene dalilin da yasa ka baro can jihar ku, jihar Kebbi, ka taho nan kake ka kama wannan sana'a?
To ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance. Ni ne ma ba inda ba ya kai mutu, da inda Allah ya yi da abin ka sai ka je ka nemo shi. Saboda can yi damu mu ne sana'a ta noma, ba mu gwada kasuwanci a gida. Kawai muka hito muka zo ganin tare a, saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida.
To baka ganin kaman wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta, za ka fi samu, ko kuma baka ganin kaman anan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka?
Wallahi kam da zan samu dama na yi son haka
ka koma
gida? Na san koma gida, nema kudin a zauna gida. To abun ba wani yadda za a yi mutum ya samu yadda ya kaso. Yanzu idan Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo. Wani abinci dole ne sai ka hita, ba ka zauna cikin gida ka ce lallai nan za ka nemi kuɗi ba. Duk inda Allah ya kaddata ka je ka nema, can za ka je. To shi ya sa muka zo birnin Abuja neman kuɗi.
To malam, shin kuwa ka yi karatun boko?
Gaskiya ban yi karatun boko ba.
Ba ka yi karatun boko ba? Sam-sam.
Sam-sam. Mun dai karatun arabiya, mun wance na addinin musulunci. Shi ne, amma nan garin nan ko lokacin da muka shiga yaki da jahilci muka dan taba kuma dai da ba muka saki
to menene yasa ku saki
to yanayin rigimomi na hidimomin duniya yabo da mutun nan ga ina in baka da aiki sai baka dama kai kasuwa ka kuma kai kasu ita dagi gaskiya to siyasa da yasa wai katun sun mu bai ba mu da karfin guya sai muka hakura muka dawo ga kasuwa kawai
ko kaman yanzu wannan jarin naka na kifi ya kai na nawa
gaskiya kifin nan ru zai kai kimanin
1060 naira 1060 to kaman a rana kana kaman cinikin nawa
to siniki sa'a ne wani lokaci za a samu siniki 10,000 wani lokaci 15 wani lokaci za mu samu har 30 ma in Allah ya kawo kasa to abin sa'a ne an taba yi wani lokaci har 50,000 to abin ba ya kauce wani lokaci ma 5,000 ma nake wani lokaci kai 5,000 ma ba nake amma yau da gobe sai mu haƙura
tun ka duba birnin Abuja birni ne mai tsadar rayuwa an ka duba bangaren sufuri da gidajen haya kaman a ina kake zama ne a cikin wannan birni
so ina ne gaskiya a nan nake zama a Ira 11 nan nake kasuwa ba nisa nake ga nan Mangal Plaza in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa
to a nan Mangal Plaza din da kake zama haya kake yi koko wani ne kake wani dan uwa ne kake zama tare da shi
alfarin wace kai mai ci mu ne samu wajen kwanta sai sai mu dawo wajen kasuwancin wannan ne alfarin ma ne ga security gidan wanda fara sai mu dawo nan
to kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali
to zuwa ita ta haya kama ta gari mun ne jiba kimanin kwana 90 wata uku haka sai mu tafi gida sai mu dawo
to yanzu wannan sana'a da kake yi ganin cewa kana da iyali kana iya yin bukatunka kuma har ka dau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi
lallai haka muke samu shi da har mu taimaka ma iyayenmu sai da iyalanmu har mu samu taimaka ma sauran kananmu da ita muke yi haka je muke tagar da za
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya
to a gaida Malam Sale muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.